Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 6025 da kuma 16 masu sauraron majin kuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin gidajen rediyon FM na VOA Africa kan mita 102.5 da rediyo amfani ta Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol FM a Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku da yammacin yau Litini 13 ga watan Janairu Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin kafin ku ji abin da ke gaban mu ga kanin labaran
Masu zanga zanga a Iran sun fantsama akan titinan Tehran da kuma wasu sauran garuruwa Mayakan kungiya al-Shabab sun kashe wasu malaman makaranta uku sannan suka yi garkuwa da wani malamin A yau Litinin ake sa ran shugabannin Libya masu hamayya da juna za su hada a Moscow babban birnin kasar Rasha.
Kanin labaran kenan. Sojojin Najeriya sun ce sun kashe yan bindiga sama da 100 to ko menene maganin abun ma kwata-kwata?
A ga cewa an yi bincike sosai cikin dazuka na an fitar da su ga duk inda suka zango.
Yayin da aka sallami babban kwamandan rundunar sojojin mayakan Niger wasu na ganin danna bodirin kawai aka yi aka
can kasashe inda demokarasiya ta yi nisa in irin wannan abin ya faru su magabatan da kansu suke yin marabus
za kuma aji cewa kungiyar kasashen yammacin Afirka ta yi wani zama na musamman a Ghana kamar kowace ranar Litini Yusuf Aliyu Harande na tafa da shirin nan nasa na ilimi garkuwar dan adam amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci masu zanga zanga a Iran sun fantsama akan titinan Tehran da kuma wasu sauran garuruwa a rana ta biyu a jiya Lahadi biyo bayan amincewar da gwamnatin Iran din ta yi cewa ita ta harbo jirgin saman fasinjan Ukraine a ranar Larabar da ta gabata wanda ya halaka mutum 176 dake cikin jirgin
The protests began Saturday as mourners gathered.
Inda farko dai gwamnatin Iran take zargin harbo makamin mai linzami farfaganda kasashen yamma ce. Yanzu haka gwamnatin Iran tana ci gaba da fuskantar matsin lamba daga cikin gida da kasashen waje. Amma har yanzu babu wata alama da ta nuna cewa zanga zangar za ta jirkice ta zama ta kin jinin gwamnati. An fara gudanar da zanga-zangar ne dai a ranar Asabar din da ta gabata yayin da masu zaman makoki a Tehran suka bayyana fushinsu ga shugabannin Iran masu zanga-zangar sun sake fitowa a jiya Lahadi a wani amsa kira na kafafan sadarwa na zamani suna neman jagoran addinin kasar da yayi murabus tare da yin Allah wadai da abin da suka kira makaryata an kuma tura yan sandan kwantar da tarzuma wuraren taruwar jama'a a duk fadin babban birnin kasar Wasu hotunan bidiyo da aka wallafa su a kafafan sada zumunta na zamani waɗanda muryar Amurka bata tantance su ba sun nuna yadda zanga-zangar ta watsu zuwa garuruwan Isfahan da Rashad. Mayakan kungiyar Al-Shabab a Kenya sun kashe wasu malaman makaranta uku sannan suka yi garkuwa da wani malami a ƙaramar hukumar Garissa dake kusa da iyakar ƙasar da Somalia. Rahoton yan sanda ya ce mayakan sun kyale wata mata da take shayarwa saboda ita mace ce a makarantar primary ta Kamuti sannan maharan sun cindawa ofishin yan sanda wuta da kuma lalata hanyoyin sadarwa a harin wanda ya auku a yau Litinin kungiyar al-shabab ta sha kai har-hare da dama a Kenya ciki har da mummunan har-haren da ta sha kaiwa a makarantun da kuma kantunan masu siyayya A yau Litinin ake sa ran shugabannin Libya masu hamayya da juna za su hada a Moscow babban birnin kasar Rasha domin tattaunawa kan yadda za a samar da zaman lafiya. Ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta ce da Faiz al-Siraj wanda shine shugaban gwamnatin rukun kwarya da Majalisar Dinkin Duniya take marawa baya da kuma General Khalifa Haftar wanda shine kwamandan sojojin Libya wato LNA za su halarci wannan zama. Baya ga haka jami'an Rasha da Turkiya su ma za su shiga zaman a wani yunkurin samar da zaman lafiya a Libya wadda take ta fama da rikice-rikice tun bayan mutuwar daɗaɗɗen shugaban ƙasar Muammar Gaddafi. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Dangantaka tsakanin China da Taiwan ta sake shiga cikin wani yanayi bayan da aka sake zabar shugabar da bata shiri da Beijing. Kana jam'iyyar ta samu rinjaye a zaben ƴan majalisa na ranar Asabar, amma manazarta da jami'ai a Taipei sun ce wannan nasara ba za ta zama kamar sauran ba. Kwana ɗaya bayan da shugaba Tsi Ing-wen ta lashe zaben da sama da ƙuri'u miliyan 8.1 da kuma samun rinjaye na kashi 57 cikin 100, kamfanin dillancin labarai na China Xinhua ya kira sakamakon zaben wani ci gaba da ya saka damuwa matuka ga mutane da ke fatan zaman lafiya. Sai da jam'iyyarta ta DPP sun yi amfani da hanyoyi marasa kyau kamar magudi da kuma musgunawa masu zaɓe don samun ƙuri'a, a cewar sharhin da kamfanin dillancin labaran na Xinhua. A yau Litinin, masu tafiya wuraren aiki a Paris sun yi ta ƙoƙarin ganin sun samu ababen hawa yayin da daɗaɗɗen yajin aikin kwanaki 40 ya ci gaba. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da hukumomin Faransa suka sha alwashin sai sun kai ƙarshe a shirin yin garan bawul ga tsarin biyan kuɗaɗen fansho, lamarin da ya janyo wannan zanga-zangar. Har yanzu akwai tsaiko a tashar jirgin ƙasa ta Paris da kuma harkokin jiragen ƙasa na ƙasar baki ɗaya, duk da cewa Prime Minister Edouard Philippe ya gabatar da wani tayi ga ƙungiyoyin kwadagowa ƙarshen makon da ya gabata. Amma kamar an samu ci gaba daga makonnin da suka gabata, yayin da aka ga dukkan tashoshin jiragen ƙasa na Paris suna aiki a lokacin da aka fi samun cinkoson jama'a. Ƙungiyar masu tuka jiragen ƙasa na ƙasar, wato SNCF, ta ce 8 daga cikin jirage 10 masu gudun fanfaleki suna aiki, amma kuma abin ya fi shafar jirage masu tafiya a hankali da ke aiki a wasu yankuna.
Muhammad Hafiz Baballa aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji, bayan ƙorafe-ƙorafen hare-haren 'yan bindiga a sassan Najeriya, rundunar sojin ƙasar ta ce ta kashe 'yan bindiga sama da 100, baya ga wasu mashahuran nasarorin da ta ce ta yi duk a jihohin Zamfara da Katsina. Hassan Maina kaina gare ka.
Sojojin cikin farmaki mai take Operation Hadarin Daji sun kashe sama da 'yan bindiga 100 a jihohin Zamfara da Katsina, suka kuma rugurguza sansanonin 'yan ta'addan tare da kwato miyagun makamai, sannan aka ceto wasu mutane 10 da 'yan bindigar ke garkuwa da su. Sanarwar da mukaddashin kakakin rundunar Operation Hadarin Dajin, Captain Ayobami Oni-Orisan, ya fitar, ya ce an yi lugudan wutan ne a dazukan ƙananan hukumomin Anka, Maru da Bukuyam a jihar Zamfara, sai kuma yankin Jibiya a jihar Katsina, biyo bayan sake bullar aika-aikar 'yan bindigan a jihohin biyu. Sanarwar ta ce wani farmakin haɗin gwiwa tsakanin sojojin Najeriya da Nijar ya kai ga damƙe wani kasurgumin mai samar da miyagun makamai ga 'yan bindigar mai suna Kunene, wanda shi ake ɗorawa alhakin tuttuɗowar makamai daga ƙasashen waje zuwa yankin arewa maso yammacin Najeriya. Cikin dai sama da 'yan bindiga guda 100 da aka kashe, akwai manyan kwamandojinsu guda 6 tare da kwato bindigogi kilar AK-47 guda 15 da manyan bindigogi masu sarrafa kansu guda 4 da bama-bamai da kuma gurneti da ma tarin harsasai. Sojojin kazalika sun kuma kwato shanun sata guda 600 daga hannun 'yan bindigar da kuma babura guda 23. Rundunar ta Operation Hadarin Daji ta ce ta sami nasarar kawar da aika-aikar 'yan bindiga daɗi a kan hanyoyin Gusau zuwa Sokoto, sannan sai Katsina zuwa Jibiya zuwa Zamfara, sai kuma Gusau zuwa Shinkafi zuwa Sokoto, Kajiji, Gumi, Anka har zuwa Gusau. Masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu ya ce ruruwar aika-aikar 'yan bindigan nan fa na da alaka da yaduwar makamai tsakanin jama'a.
Iyakan da ke tsakankanin mu da wayansu kasashe har yanzu ba mu dau matakai ba na tabbatar da cewa an dakile dama da wayannan mahara suke shigowa ta iyaka da kuma makaman da suke samu ta iyaka. Wannan maganar da ne na makamai yana da alaka da rashin ita gwamnatin tarayya ta kafa commission na wadda za ta kuma hana yaduwan kananan makamai.
A cewar tsohon gwamnan mulkin soja a jihohin Kano da Benue, Kanar Aminu Isa Kwantagora, akwai bukatar dakarun su ƙara mamaye dazukan da ke wannan yankuna.
To, ka san laifi kullum ana yin shi, kuma 'yan bindiga daɗin in ka lura su waye, amma duk dai abin da za a yi dai shi ne a ga cewa an yi bincike sosai cikin dazuka na an fitar da su ga duk inda suka zango a cikin daji. Yaki ake haku mutanen na zaton cewa dan ci an kashe wani an kai tuntuni muna cikin state of war ne yayi.
Hassan Maina kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To gaida Hassan daga Nigeria kuma bari mu ketara jamhuriyar Niger duk dai game da batun na tsaro inda shugaba Isuhu Muhammadu ya sallami babban komandan rundunonin mayakan kasar baya ga wasu sauye-sauye da aka yi yayin da aka fara makokin kashe sojojin kasar na baya-bayan nan. Salabar ma gare ka.
Taron majalisar ministoci da ɗazu da hantsi ne yanke shawarar aiwatar da canje-canjen mukamin shugabannin rundunar mayakan kasar ta Niger bayan nazarin halin da ake ciki a 'yan makonnin nan, inda akalla sojoji kusan 200 suka hallaka a ƙasar da wata guda a kan iyakar ƙasar da Mali.
Le général de division Salif Modi est nommé chef d'état major des armées au ministère de la défense nationale.
Sanarwar da aka bayar a gidan rediyon gwamnati na cewa shugaban majalisar ministoci bugu da ƙari shugaban mayakan jamhuriyar Niger Isu Muhammadu ya naɗa janar Salif Modi don maye gurbin babban komandan rundunonin mayakan Niger chef d'état major général des armées janar Ahmed Muhammad, yayin da janar Saidu Bage yake daukar madafurin rundunar mayakan kasa wato chef d'état major armée de terre. To koya masu sharhi suka ji da wannan mataki. Malam Bashar Muhammad shine shugaban haɗin gwiwar kungiyoyin Rezo Esperance.
Can kasashe inda demokrasiya ta yi nisa, in irin wannan abin ya faru su magabatan da kansu suke yin marabus don su ba da dama a kawo gyaran fuska ga irin wannan abu. Yawanci dai ana cewa shi babban hafsoshin rundunonin sojojin shine da kanshi ya gabatar da marabus shi. To lalle sauye-sauyen yana iya ba da dama cewa tana yiwuwa yanzu a nan gaba a huskanci abun yadda za a yi a samu hanyoyi na gari wanda za a hita daga cikin wannan kangin wanda ake ciki.
Haka kuma gwamnatin ta sallami babban sufetar rundunonin mayaka Inspector General des Armées da sakataren ma'aikatar tsaro daga mukamansu, lamarin da a jimilce Nasiru Saidu na Voix de Sangwa yace zai yi tasiri a kokarin neman hanyoyin warware matsalolin da sha'anin tsaro ya shiga a wannan kasa.
Duk abin da ka sani duniya yau in abu ya kiya ya cije ya lalace dole a sake dubara, dole a sake mutane, dole a sake hanyoyi waɗanda ake dusa gare su. Wannan abu shine mutane sun kai jira da jama'a ci shugaban kasa shi dauki matakin ne na canza mutane, na canza dubarori, na canza ayyuka waɗanda ake dusa gare su tunda musu kawo wani alfana an ka gani ba. Amma to da an kai haka mutane yau suna iya su tsammanin a samu wani sabon salo cikin tahiyar da yayi, tunda sabon mutane ne an ka sa kuma suna iya su zo da sabon dubaru irin wanda wa'ancan su sun ka kasa sawa domin a samu a cigaba da yin wannan abu.
Shugaba Isuhu wanne a can farko aka sanar cewa ba zai halarci taron G5 Sahel na Faransa ba ya tashi a yau Litinin da hantsi don zuwa birnin Po inda ake gudanar da wannan taro. Kafin nan ya ziyarci makabartar Carré des Martyrs da ke nan Yamai inda ya rusuna wa sojojin nan 89 da aka hallaka a barikin shi na Godar a ranar Alhamis din da ta gabata. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Zuwa gaida Suleiman daga Nijar kuma bari mu kada kasar Ghana, inda kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta yi wani taro na musamman. Ridwan Abbas gare ka.
Ma'aikatar ministan harkokin waje da haɗewar nahiya, ofishin kungiyar ECOWAS na ƙasa a bisa haɗin gwiwa da hukumomin cigaban ƙasa sun ka shirya taron na ƙarawa juna sani. Mahalarta dai daga malamai ne na jami'o'i, kungiyoyin 'yan ƙasa, 'yan jaridu, hukumomin gargajiya, kungiyoyin tsaro da malaman addini. Muƙaddashin ministan harkokin waje da haɗewar nahiyar Charles Wiridu ya buƙaci ƙasashe mambobi su tabbatar ƙungiyar ta kawo zama lafiya da cigaban rayuwar nahiyar Afirka ta yamma.
Regional integration is inarguably considered to be the most viable tool to accelerate the socio-economic development of West Africa and the continent. government at large.
Hadewar nahiyar bamu kotanta ma shine babban makamin da zai tabbatar da ci gaban halin rayuwar Afirka ta yamma da ma Afirka baki dayanta. Kodorin kawo dokurkunoni a wajen cibiyoyin gwamnati cikin yunkurin nan na hadewar akan haka domin samar da wani wurin dogarar mutane kuma inda hadewar nahiyar zai tabbata a karin ci gaban yayin da muke izawa gaba da ajandar hadewar tare kuma da samun karin dankon hadin kai zan himmanta duk mahalarta su sanya kansu baki daya cikin shirin su tabbatar sun taka muhimmiyar rawa a wurin cimma ci gaban rayuwar da suke son gani a nahiyar. Kwamishinan kananan zaruruka da binciken tattalin arzikin kungiyar ECOWAS Dr. Kofi Gonaju Apraku ya yi magana akan mafarkin kungiyar ECOWAS na shekara ta 2020 sa'an nan ya bukaci mahalarta su kasance bisa hakikan cewa a wurin tantance kungiyar ta ECOWAS.
We are very privileged to have been selected by our member countries to represent the member countries to look at immigration for ECOWAS.
Mun samu wata dama matuƙa gaya da kasashe mambobin kungiyar sun ka zabe mu mu wakilce su don mu duba mafarkin kungiyar ta ECOWAS iya yadda zamu iya da ƙarfi ne ta hanyar jeniyoyi ne duk wata hanya tabbatacciya mu kafa hanyoyi da muka ayyanar wa kanmu ba wai kawai suna tabbatattu ba amma kuma za a iya cin musu su kuma yi tasiri na gasken gaske akan mutanen mu yadda wata ran ɗan wasu mutanen sun ka haɗu anan za su huruta cewar lallai kam Ghana ta gabatar da mutane na kwarai da sun ka samar da abubuwan ci gaba da ke yin tasiri a rayuwarsu. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Ritwan, to karfa a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu karfe 10 ne da kusan minti 17 na safi agogon Washington da ke waye. Yanzu kuma zamu za ku da gefe ne Yusuf Aliyu Harande ya gabatar mana da shiri na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai
jama'a mu sauraron mu da wannan yammacin litinin assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a yau ta da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Masu sauraro a cikin shirin mu na wannan makon za ku ji tattaunawa ta musamman da shugaban hukumar kula da kwalejojin horar da malamai a daukacin Najeriya, Farfesa Baffa Aliyu Muhammad, wanda ya muna ƙarin haske akan wasu daga cikin matakai da suke ɗauka wajen ganin an kawo daidaito a tsarin makarantu da ke horar da ɗalibai da burin kaiwa ga malamai a matakan ilimi daban-daban. Na kuma yi mishi tambaya da cewar waɗannan hanyoyi suke bi don ganin ba a bar su a baya ba.
Mu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani ko wani.
To hanya na farko shine samar da ingantaccen ilimi wa mallamen da suke koyarwa din. Ba su daman su je su yi karatu na digiri na biyu ko na uku don a makaranta idan mallamen suna da ilimi ainu to a bisa zaton kowa ilimin da za su bayar zai ƙara inganta. Sannan mataki na biyu shine kayan aikin. Muna godewa gwamnatin tarayya da ta fito da wannan tsari na TEDFAN wanda su suke zuwa kowane makaranta na gwamnatin tarayya ko kuma na gwamnatin jiha su yi gine-gine na azuzuwa ko kuma wajen koyar da sana'a ko na ilimin fasaha da bunnan ko na kimiyya laboratory da sauransu. A gaskiya a Najeriya yanzu muna alfahari da cewar abubuwan da TEDFAN suke yi ya ƙara ma waɗannan makarantu wasu ingantattun kayan aiki, gine-gine masu ƙayatarwa, ya canja fuskokin makarantun yadda suke, wanda in ka shiga yanzu za ka iya kamanta shi da kowane makaranta a ko ina akan doron ƙasa don gine-ginen suna da kyau, kayan aikin cikinsu an saka, mallamen kuma an ba su dama su je ko ina a duniyar nan su je su ƙara ilimi. To ina ganin waɗannan abubuwa yana da kyau a yabawa gwamnati don wannan.
Idan kana magana dangane da yunkuri da ita wannan hukuma mai ba da ainihin tallafi ga makarantun gaba da secondary ta TEDFund, akwai kuɗaɗe da aka ware fiye da naira biliyan 500 da suka ba da ga wannan hukuma ko kuma da makarantun kwalejojin horas da malamai. Ana iya cewa kenan ya zuwa yanzu an ga waɗannan ayyuka dai na farko kenan, sannan kuma an kashe kuɗaɗen nan da suka bada wajen horas da malamai da kuma ainihin wajen yin bincike don fada da ilimi.
To ni dai malamin makaranta ne, kuma abin da nake faɗa maka nan abu ne wanda mutum zai je ya gani, ya shafa, ya ji. Idan ka ɗauki misali, in ka duba malaminmu yau a kwalejojin ilimi da na koyon sana'a da na jami'a, za ka samu fiye da rabinsu sun samu ƙarin ilimi ne da taimakon wannan hukuma da ake magana a kai TEDFund. Sannan idan ka duba lokaci kafin TEDFund ta shigo da kuma yanzu abin da TEDFund ta yi a waɗannan makarantu, za ka yabawa abin da ta yi ɗin bisa gine-gine da kuma saka injin da sauran kayan aiki a cikinsu. Ba ginin kawai ba, a saka kayan koyarwa a ciki yana da muhimmanci. To in ka dubi wannan, zan iya ce maka abinda aka ce ta kashe akan wannan din yayi daidai, amma akwai bukatan da mai son ƙarin bincike ya je ko university din ko polytechnic din ko college of education din ya gane ma idonsa, kuma ya yi magana da mallamin.
Yan kwanakin baya kun yi wani bincike wanda kuka gano akwai kwalejojin horas da malamai waɗanda ba su da ainihin takardar fara wannan aiki ko kuma koyarwa, waɗanda har kun zayyano su sama da makarantu kusan 20 da wani abu a cikin Najeriya, waɗanda ba ku ba su lasisi ba su fara wannan koyarwa. Ya zuwa yanzu an kulle waɗannan makarantu, ta ya al'umma za su iya gane waɗanne ne daga ciki waɗanda suke nagartattu, waɗanda kuka tabbatar da su kuka ba su tantancewa ta cewar su yi wannan aiki? Ta ya al'umma za su iya gane waɗannan na ƙwarai da kuma bara gurbi?
Ga waɗanda suka san ko kuma suke da ɗan ilimin amfani da kwamfuta, waɗannan makarantu suna nan a yanan gizo namu. Zaka mutum zai iya bincikawa ya ga waɗanne ne ingantattu makarantu masu lasin, waɗanne ne ba su da lasin. Na biyu, muna da wata mujalla da muke ce mata Newsweek. Ko yaushe muka fitar da wannan mujallan, shafi biyu na baya mukan rubuta waɗannan makarantu. Na uku, kwamishinonin ilimi na jihohi mukan aika musu mu faɗa musu cewa makaranta kaza da makaranta kaza da makaranta kaza da ke jiharka ba mu yadda da ita ba don ba ta da wani lasin.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin ma a yau, sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin bakon namu, Farfesa Baffa Aliyu Muhammad, shugaban hukumar kula da kwalejojin horas da malamai a Najeriya, sai saura abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, da wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia.
A maza da mata don wazan miƙewa, ka yi ƙoƙarin nema shi haushi ɗare ɗan, to shi mara ilimin fa ko hangawa, mai ilimi ya san martaba ga mutane, kalbi marar ilimi abun rainawa, himma da ƙwaro ƙoƙarin.
To a gaida Yusuf, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
A yau saƙonmu na farko ya fito ne daga Murtala Ibrahim, ya ce salam VOA Hausa. A yi amfani da jiragen sama da tankoki na yaƙi wajen kawo ƙarshen kisan sojoji da 'yan bindiga suke yi idan har gwamnatin Nijar da gaske take yi. Saƙonmu na gaba haɗin gwiwa ne daga Usman Kasim Giringim da Umar Mamadu Giringim da Sani Diga. Suka ce assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, da fatan ma'aikatanku suna cikin ƙoshin lafiya. dokar hana amfani da babura a jihohin Tillaberi da Doso da hukumomin kasar Niger suka yi. Hakika hakan ya yi daidai ganin yadda ƴan ta'adda suke cin karansu ba babbaka. Mun gode VOA Hausa. Allah ya kara wa tashar ku ta VOA da ma'aikatanta daukaka. Amin. Sai kuma sakon da ya fito daga Alhaji Umar Forever Gashuwa yace fatan alheri VOA Hausa. Ina jinjinawa rundunar sojojin Operation Hadarin Daji a Najeriya sakamakon halaka 'yan bindiga sama da 100 yayin farmaki da suka kaddamar kan sansanonin Muharram a dazukan kananan hukumomi hudu da ke jihohin Katsina da Zamfara. Allah ya kara ba ku nasarar murkushe duk wani azzalumi. Daga nan sai sako daga Namaira Umar yace assalamu alaikum muryar Amurka. Fata na gari Lamiri. Muna fata gami da addu'a. Allah ya sa wannan taro da shugabannin kasashen G5 Sahel za su yi da shugaba Emmanuel Macron na Faransa ya zama silar daukar matakan magance matsalar rashin tsaro da ke kasashen G5 Sahel. Amin. Sai kuma sakonmu na karshe da ya fito daga Sade Sa'idu Daura yace yawaitar kai harhare da ake yi a jihar mu ta Katsina wani babban abin takaici ne kuma wani babban kalubali ne ga mahukuntar jihar Katsina da ma Najeriya. Don haka muke jawo hankalin mahukuntanmu, ya kamata a ƙara tashi tsaye don kawo ƙarshen wannan matsala. To jama'a, ku ci gaba da aiko mana sakonninku da ra'ayoyinku. Godiya muke yi.
To a gaishe ki, yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labaran duniya, amma wannan karan a taƙaice.
Masu zanga-zanga a Iran sun fantsama a kan titunan Tehran da kuma wasu sauran garuruwa a ranar ta biyu a jiya Lahadi. Biyo bayan amurcewar da gwamnatin Iran din ta yi cewa ita ta harbo jirgin saman fasinjan Ukraine a ranar Larabar da ta gabata, wanda ya halaka mutum 176 da ke cikin jirgin. Tun da farko dai gwamnatin Iran ta kafe cewa zagin harba makami mai linzami farfaganda kasashen yamma ce. Mayakan kungiyar Al-Shabab a Kenya sun kashe wasu malaman makaranta uku, sannan suka yi garkuwa da wani malami a karamar hukumar Garissa da ke kusa da iyakar kasar da Somalia. Rahoton 'yan sanda ya ce mayakan sun kyale wata mata da take shayarwa saboda ita mace ce a makarantar firamare ta Kamuti. A yau Litinin ake sa ran shugabannin Libya masu hamayya da juna za su haɗu a Moscow, babban birnin ƙasar Rasha, domin tattaunawa kan yadda za a samar da zaman lafiya. Ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta ce da Fayez al-Sirraj, wanda shine shugaban gwamnatin rukun kwariya da Majalisar Ɗinkin Duniya take marawa baya, da kuma General Khalifa Haftar, wanda shine kwamandan sojojin Libya wato LNA, za su halarci wannan zama. Dangantaka tsakanin China da Taiwan ta sake shiga cikin wani yanayi bayan da aka sake zabar shugabar da bata shiri da Beijing. Kana jam'iyyar ta samu rinjaye a zaben 'yan majalisa na ranar Asabar, amma manazarta da jami'a a Taipei sun ce wannan nasara ba za ta zama kamar sauran ba. Kwana ɗaya bayan da shugaba Tsi Ing-wen ta lashe zaben da sama da ƙuri'u miliyan 8.1 da kuma ta samu rinjaye na kashi 57 cikin 100. Kamfanin dillancin labarai na China Xinhua ya kira sakamakon zaben wani ci gaba da ya saka damuwa matuƙa ga mutane da ke fatan zaman lafiya.
To masu sauraron mu, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi Muhammad Hafsu Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya, da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin, da kuma injiniya mu na wannan lokacin Ralph McLean. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma can da daddare lokacin da za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan ko shin korar babban kwamandan mayakan ƙasa kamar yadda aka yi a Niger na tasiri a yaƙi. Wassalam.
mu da gobe.